zance gida amma bu kudi da dama a yayya ba taho da baya zo gida ta ka muke taho da baya zo kusa ta ka muke ayyara nagode ganga da garaya Mata Sarki da fada Arewa da gata Garkin mata Shata da waka Kuma ira kan ku mutane Girki zamu yi bore Kuma ira kan ku mutane Wariya bushawa ce
Party, party, my party, me. Need a new one in a song. Say, kick a name, make it again. I share when you were too good. They eat in Kilayaba. Say, they sat on party. Yaja sat on Bozuna. Kanangaru took a photo. She don't go now. You begin shaking. Say, a mangala at a simposium. Number need